Our position is that he has been reported dead and is dead. It's not easy to actually to
matsayinmu ita ce an ba da rahoton ya mutu kuma ya mutu babu mai sauki bane samun hujjojin da za su nuna cewa mutum kamar Abubakar Shekau ya mutu amma bisa irin rahotannin da ake samu daga kungiyar ta Boko Haram da kanta lura kuma da irin rikicin shugabanci da ya kunno kai a kungiyar kan wanda zai gaje shi sannan idan aka yi dubi da yadda dubban ƴan kungiyar suke ta mika wuya a kwanan nan duk waɗannan abubuwa ne da suke nuna cewa ya mutu kada a manta ita kungiyar ta Boko Haram da kanta ta sanar da mutuwarsa ba mu muka sanar ba baya ga haka yanzu an kwashe wata 4 zuwa 5 kenan ba ji duriya Abubakar Shekau ba saboda haka ina ga ba ya kuskure ba idan aka ce ya mutu dalilin da yasa muka dauki tsawon lokaci ban mu fadi matsayin mu game da mutuwarsa ba muna so ne mu samu tabbacin cewa ya mutu
because we want to be sure he's really dead.